Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za a iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. A zantawa da ta yi ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa yakin neman zaɓenta, ita karar shugaba ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James Comey laifin rashin samun nasarar zaɓen shugaban ƙasa. Tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin saƙonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take riƙe da mukamin sakatare a harkokin wajen Amurka ya raunana yaƙin neman zaɓenta. Kusan dukkan ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump wajen farin jinin jama'a. To amma sai Donald Trump ya sami nasarar da ya baiwa kowa mamaki. Jiya Asabar, Hillary Clinton ta faɗa wa waɗanda suka ba ta taimako cewa nazarin jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa wasiƙa da daraktan FBI Mr. Comey ya aika wa majalisar dokoki cewa hukumarsa ta gano wasu sakonnin email kwanaki 11 kafin zaben shi ne raunana farin jininta wajen jama'a. Zan tarar da Hillary Clinton ta yi jiya Asabar da waɗanda suka taimaka mata. Shi ne karan farko da ta tattauna sakamakon rashin nasarar yakin neman zaɓenta dalla-dalla. Ƙungiyar ISIS ta 'yan ta'adda ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya Asabar da Maraice a kan wurin ibadar 'yan sufi da ke dankare da mutane a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan, da ya kashe aƙalla mutane 43 da raunana kimanin mutane 100. Shaidun gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru. Ɗaruruwan mutane suna wurin a lokacin da bom ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazarar kilomita 100 daga garin Hob da ke kan iyakar London Saint. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikkata. Wani jami'in wurin ibadar Shan Nurani ya ce yawancin waɗanda suka ji raunin suna cikin mawuyacin hali. Duk ranakun Asabar da Lahadi, ɗaruruwan 'yan sufi kan taru a wurin ibadar domin gudanar da wasu hidimominsu. Wannan shi ne hari na biyu da aka kai cikin makonni 3 da suka shige. Hare-haren da ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa a Baluchistan. A can ƙasar Afghanistan kuma, wani wanda ake zaton ɗan harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar Taliban ne ya tarwatsa kansa a cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin Amurka ke lura da shi a Bagram jiya Asabar da safe. Ya kashe Amerika guda 4 da raunana sojojin Amurka guda 16 da wani sojan ƙasar Poland. Sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gabatar na cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya kashe sojojin Amurka guda 2 da wasu 'yan kwangila Amerika guda 2 da suke aiki cikin sansanin. Kafofin yaɗa labaran Afghanistan sun ce an kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin. Mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigar burtu kamar leburan da ke aiki a sansanin ne da ke arewa da Kabul, babban birnin ƙasar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ci gaba da yin zanga-zangar zaben Donald Trump jiya Asabar a duk faɗin Amurka. Masu zanga-zanga kimanin 2,000 sun yi jerin gwano zuwa ginin benin Trump da ke birnin New York jiya Asabar da rana, ɗauke da alamu kuma suna ta kururuta cewa ran baƙar fata yana da muhimmanci kuma kai ba shugabana ba ne. An shirya yin ƙarin zanga-zanga a dandalin Facebook jiya Asabar a duk faɗin ƙasar a wurare kamar Kentucky da Michigan da Las Vegas da kuma Seattle. Da sanyin safiyar jiya Asabar, zanga-zanga ta bige da zama tarzoma a Portland, jihar Oregon. Haka kuma a jiya Asabar ɗin ɗaruruwan Jamusawa da Amerika da suke zaune a Jamus suka taru a birnin Berlin kusa da kofar Brandenburg da ofishin jakadancin Amurka domin zanga-zangar zaben Donald Trump. Suna masu faɗin cewa manufofinsa za su raunana ƴanci da kuma haƙƙoƙin jama'a. An dai fara yin zanga-zanga sa'o'i bayan da aka tabbatar Donald Trump ya lashe zaɓe, kuma tun daga lokacin ne ake yin zanga-zanga a kulli yomin. A halin da ake ciki kuma an ba da rahoton aukuwar al'amura na nuna bambanci ko kuma ƙyamar jinsi a makarantu da jami'o'i, ciki har da kururuta white power. Yawancin masu zanga-zanga sun ce suna da niyyar cin gaba da yin gangami da kuma zanga-zanga har zuwa lokacin da za a rantsar da sabon shugaba a ranar 20 ga watan Janairun baɗi, idan Allah ya kai mu. To, a yayin da a nan Amurka ana zanga-zangar zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa, a can ƙasar Koriya ta Kudu kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da babban gangamin buƙatar a tsige shugaban ƙasar Park Geun-hye. 'Yan sanda a birnin Seoul sun ce kimanin mutane 160,000 ne suka yi zanga-zanga da za ta zama ko kuma ta zama zanga-zanga mafi girma da aka gani a ƙasar tun shekaru 30 da suka shige. To, amma waɗanda suka shirya gangamin sun yi ikirarin cewa mutane miliyan guda ne suka taru domin yin wannan zanga-zanga. 'Yan makarantar sakandare da masu aikin coci-coci da ake cewa nan da Turanci, da manoma, da waɗanda suka yi ritaya, da waɗanda ba su daɗe da yin aure ba, wato matasa da tare da 'ya'yansu, su ne suka yi jerin gano a gaban ƙofar fadar shugaba, suna ta kururuta fangen yin rabus, kuma suna busa ham da kuma buga ganga. Da rana ta faɗi, sai masu zanga-zanga suka kunna kyandir, suka kuma ci gaba da kururuta yin kira ga shugaban ƙasar da ya yi murabus. 'Yan ƙasar daga ko'ina a cikin ƙasar ne suka yi bulaguro zuwa babban birnin ƙasar domin yin zanga-zangar. Har da ma akwai wasu mace da miji da suka ce sun jingine bikin kewayewar ranar da suka yi aure, suka yi tafiyan kimanin kilomita mai tan zuwa babban birnin Seoul ɗin domin halartar wannan zanga-zangar. Fiye da 'yan sanda 20,000 ne cikin shirin kota kwana aka girka, a yayin da ake yin kiraye-kirayen da a kwantar da hankali.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba sakamakon zaɓen da aka kammala ne a nan Amurka, kuma babban batun da zamu duba shine yadda aka yi zaton wuta a makera amma aka same shi masaka. Daga nan cikin Amurka har zuwa sauran sassan duniya daban-daban sun ji sakamakon wannan zaɓe, wanda kuma ya ba su mamaki, wanda har lokacin haɗa wannan shirin ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar ta Amurka domin nuna ƙyamar wannan sakamakon. Yau shirin ya tattauna ne da wasu mutane daga jihohi daban-daban domin jin ko me yasa zaɓen ya kasance yadda ya kasance. Da farko, ga abin da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri yake cewa.
A gaskiya ba a gama bincike ba, akwai abubuwa da yawa da har yanzu a gaba ɗaya muke bincike a kai, mu gani cewa me ya jawo faduwar haka. dan a gaskiya shekara 234 da suka wuce ba a taba wato samun irin wannan akasi na yadda ya faru ba ga Mrs. Clinton saboda a gaskiya idan har an bada opinion polls kamar yadda ka sani zaka ga cewa da wuya a samu kuskure ko kuma akasi kamar yadda aka samu to a wannan kuma gashi an samu saurabi me muna nan muna bincike tun zai dau lokaci kafin mu kikkiawan bincike mu gani a ina ne ya faru yaya aka yi ta fadi kuma ta tsira wannan abin nan zabe da wanda kowa yana ganin cin zaben nan gaskiya ta riga ma ta lashe ba ma ci ba gaba daya to kuma a karshe konsa ta zo ta sha munan kai da abin da dan binciken da nayi akwai gaskiya waɗanda ba su yi zabe ba a kasan nan sun nanka waɗanda mu muka yi zabe ina ɗaya daga cikin sakamako da aka samu kuma har ila yau yara ɗan bana bakwai da suka jefa wa Obama har su biyu a lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa nasa gaskiya ba ta samu wannan adadi ba kuma har ila yau ɗan bana bakwai wanda suke bin wato sanata abin nan Bernie Sanders su ma kansu gaskiya ba su jefa mata ƙuri'a yadda ya kamata ba ko kuma adadin da ya kamata a ce za ta yi tsallake wannan zaɓe cikin nasara so yana ɗaya daga cikin dukka daga halin yanzu a kurkusan nan da muke bincike muka ga cewa gaskiya ta samu rauni da yawa a nan to me ya faru ba su yi kyakkyawan gaskiya a miƙa wuya ga su waɗannan ba ko kuma ba su kirawo waɗannan ɓangare na wannan Senator Sanders ba da kuma ƴan mana bakwai wanda suka mara wa Obama baya ba da kuma sauran ƙasa gaba ɗaya shi ina ɗaya daga cikin dalilan da ya jawo shi kuma Donald Trump dama ƙasan nan ko kuma ƴan Republican akasarinsu suna jin zafin wato cewa shekara da shekaru wato sun daɗe ba su sami mulkin ƙasan nan gaba yawanci kawai sai dai mulkin House da Senate da suke da
shi. Shi ma abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da ke jihar Pennsylvania wadda take da tasiri matuƙa ainihin a wannan zaɓe ga abin da yake cewa.
To alhaji ladan idan aka duba wannan zaɓe gabaki ɗaya za a ga cewar ya ɗauki mutane da dama ya ba su mamaki ganin cewar wannan kamar jihar nan tamu ta Pennsylvania jiha ce mai matuƙar mahimmanci ga siyasar Amurka. To kuma za a ga yadda abin ya zo ya juya wanda jiha ce wanda shekaru da dama ko zaɓe da dama da aka gabatar a baya wa'inda ɗan 'yan jam'iyyar Democrat suke cinye wannan jiha. To amma abin mamaki sai ga shi a wannan karo jam'iyyar Republican sun ci. Gaskiya abinda alƙalin ma suka nuna cewar dalilin da ya sa 'yan Republican suka ci wannan jiha akwai abu guda biyu. Abu na ɗaya shi ne kasan wannan jiha akwai baƙaƙe da dama a wannan jiha. To su gaskiya baƙaƙen sun yi wani abu da ya ba da mamaki wanda ba su ainihin fito sun kaɗa ƙuri'a ba. Kamar yadda suka yi ma shi zababban shugaban ƙasa Barack Obama duka zaben shi da ya gabata sun fito ƙonsu da ƙwarƙwatar su suka kaɗa mishi ƙuri'a. To a wannan karan ba su yi hakan ba. Sannan kuma gaskiya an sha mamaki a gurin su ɓangaren turawan farare waɗanda mafi akasari masu ilimin da suka kai ilimin jami'a dama yawanci ba sa zaben 'yan Republicans. To amma abin mamaki sai ga shi a wannan karan su fararen turawan ma masu ilimin da ya kai ilimin digiri sun zaɓi Republicans. To wannan abubuwa guda biyu su ne manya-manya abubuwa da suka sa jam'iyyar Republican ta iya cin wannan jiha ta Pennsylvania.
Wadda take tana da ɗimbin tasiri a wannan zaɓe kuma.
Haka yake, ka san ita wannan jiha ta Pennsylvania tana daga cikin jihohi da suke da yawan waɗannan mutanen waɗanda ake ce ma electorate.
Waɗanda wakilai a takaice
waɗanda suke wakiltan al'ummar jiha. to ita wannan jiha tana da mutane 20 to duk wanda ya kamata koko a ce duk wanda zai ci zaben kasan nan gaskiya wannan jiha tana da tasiri a wajen cin zaben shi
tana daga cikin jihohin da dole sai ya samu nasara akan ta a can jihar Ohio ko ita ma tana da yawan jama'a wanda tana da yawan wakilai kuma idan har dan takara na so ya ci zabe a nan Amerika to tana son farko na jihohin da sai dan takara ya lashe ta a can ko abokin aikin mu ne baba Yakubu Makere ya tattauna da Aminu El Yakubu Lame da ke aiki da gwamnatin jihar ta Ohio ga abin da ya shaida wa baba Yakubu
menene kake jin yasa anifin Donald Trump yayi nasara a jihar ku ta Ohio
to babban abin da yasa ka san wato Ohio kaza jiha ce wanda yake kamar akwai mutane gurin kusan miliyan 12 dai ba kala kuma yawanci fiye da mutane fiye da kadan da fiye da miliyan 9 farare ne wanda yawanci suna karkara yawanci manoma ne da kuma wato masu malasa to masu aikin kuza wanda yawanci a kamfanonin babu su saboda haka suna ga cewa an zo an dauke musu aiki kuma a cikin kamar baka misali a Ohio muna da wato gundumari ko lokal kamar lokal gamin kenan a jijin mu a kamar su Najeriya akwai guda 88 to cikin 88 din guda uku da suka fi yawan mutane kamar nan wajen da nake ta kai kai hoga da kuma babban birnin jihar ma ya fi sun fi mutane kusan sun fi da rabin shauran 85 gundumomi an kada su to saboda haka shauran 85 ne yawanci karkara ne manoma ne kuma da su ta gefen da masu aikin kuza wanda yanzu kamfanonin babu su akwai yawanci wanda sun jefa wa Obama ai assume wato mutanen da suke karkara yawanci akwai wanda sun jefa Obama tun da kaga Obama duk shekara takara biyu da shi ta yi ya ci jihar Ohio to amma wannan kan sun suka kauce suka jefa wa Donald Trump wato abin da kansa kenan Donald Trump sannan kuma wato na biyu shi ne kamar nan kamar ta gefen mu kai ko ga wanda shi ne babban wanda wato a jihar Ohio a ga alamu dan bakake ba duka suka fito suka jefa wa Hillary ba kamar yadda suka jefa wa Obama ko da yake dama ba a yi tsammani har za su fito duka ba saboda Obama dan baki na farko ne da ya takara amma duk da haka saboda kaga Obama ya ci fiye da kashi 90 na yan bakake da suka jefa kuri'a a nan a gefen Ohio daga nan Hillary kuma ga alamu 84 ne ko zuwa 87 zuwa 8 haka ta ci saboda haka an dan samu raguwa to kawo kuma da yake yawanci an Donald Trump ya dauke mata wasu wanda da sun jefa a cikin farare da suka jefa wa Obama wanda yawanci ma'aikata ne wanda ake kira su blue collar workers wato ma'aikata ne wanda ba wai aiki sosai babban aiki suke ba yawanci kamar dai aikin noma din su aikin kuza da shauransu shi yasa wato wannan ya kawo matsala wa Hillary
sai kuma a birnin Boston da ke jihar Massachusetts inda na tattauna da Alhaji Garba Sula Karako sami naka shi ma cewa yake yi
wannan police delegate din shi ya cutar da ita Hillary Clinton saboda in jama'a sun lura yawan kuri'un da ta samu shi abokin takaranta Donald Trump bai samu ba to amma wannan police delegate din shi ya mata illa ba ta samu delegate din da shi ya samu ba to anan ko daman constitution din America idan ba ka ci wannan delegate na 270 ba ba yadda za a kai shugabancin kasar nan kuma a jihohin da yake suke da wannan delegate din da yake in ka ci wannan jihohi da in ka ci zabe kamar su Florida kamar su North Carolina da su Ohio da su Pennsylvania to wanda ke wannan duk jihohi ne wanda aka hasashe cewa Hillary Clinton za ta ci to sai wa'annan red light din suka yi abinda suka yi don gaskiya ran zaɓe shi ba ci wannan bukun da ƙari baƙaƙen fata ana zaton wato African American ba su fito yadda ya kamata ba fiye da yadda 'yan Afirka da wasu ƙasashe da kuma Latino suka fito suka yi wannan zaɓe ba to wannan yana ɗaya daga cikin ummul haba'isin faɗuwar ita sakatariya Hillary Clinton da kuma wannan musabbabin director na FBI bayan sai da ana gab da za a zaɓe su ta fito da takardun cewa ai gashi kusan wannan yanan gizo 600,500 wanda yake ana bincikenta da shi kuma a sauran kwana da su biyu ba a yi zaɓe suka ce a ba su ga komai ba to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja mata tangarɗa.
To masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A yan kwanakin da suka gabata ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto inda ta zargi wasu jami'an tsaron Najeriya kan cin zarafin 'yan gudun hijira musamman ma mata da ke birnin Maiduguri a jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan lamari.
Wannan rahoto dai ya janyo hankulan jama'a da dama kama daga fadar shugaban kasa zuwa gwamnatin jihar Borno da ma al'umman gari inda suka dinga nuna mamakin fitowar wannan rahoto. Tun dai shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya umarci hukumomin tsaro da su gudanar da bincike akan wannan lamari su kuma mika masa rahoto akai. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Khan Shatima ya bayyana dukkan wani mataki makamancin na shugaban kasar. Ya umarci hukumomin tsaron jihar kama daga rundunar soja na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya wato SSS da kuma jami'an civil defense da su gudanar da bincike kan wannan lamari na zargin da ake yi wa wasu jami'an tsaro da tasasawa amfani da wasu mata a garin waɗannan sansunoni.
Even now there was a report about sexual abuses in the camps and all those stuff.
Yace kuwa yanzu hakan ma akwai rahotanni da ke nuni da cewa ana ma mata fadi a irin waɗannan sansunoni. Wannan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan da zamu iya fuskanta idan har muka ci gaba da barin wannan sansani ya ƙara wani shekara guda mai zuwa.
We are going to build schools so that the orphans of Boko Haram will be and educated in those schools.
Yace zamu kuma gina makarantu saboda mu samu rayuwar yayan kungiyar Boko Haram don su ma su samu ilimi a waɗannan makarantu saboda idan ba mu kula da su a yanzu ba nan gaba kuwa wato shekaru 10 zuwa 15 masu zuwa ina mai tabbatar muku cewa za su zama wani abun na daban. Na dai zarci wasu daga cikin sansunonin da ke cikin garin Maiduguri dan jin abin da ke gudana game da wannan zargi da rahoton da kungiyar Kal Hakib da na Human Rights Watch in tafitar na zargin ma mata fadi a irin waɗannan sansunoni sai dai mafi yawan matan da na yi yunkurin magana da su basu amince yin magana da ni ba sai dai na samu nasarar yin magana da ɗaya daga cikin jami'an da ke gudanar da sintiri a cikin ɗaya daga cikin sansunonin wanda ya shaida mun cewa ana samun irin wannan matsala na fyaɗe kuma amfani da mata barkate amma wannan batu ya kwana biyu tunda kuma suka so mu gudanar da sintiri a irin waɗannan sansunoni yanzu hakan ba samun irin waɗannan matsaloli.
Wayansu daga waje wayansu daga cikidin ma a cikin yaran mu ma akwai mun ja musu kunne ne sun daina sun daina amma saurawa yanda suna zuwa na waje wannan har yanzu suna ci gaba da abun a ba sa yi Allahu ya alamu shi halin mutum sai ka gani.
Na kuma tambayi Senator Abdulaziz Inyako shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa wanda ya kuma yi zarci wasu sansunoni a garin Maiduguri game da irin wannan zargi da ake yi na yawa an mata fyaɗe a cikin sansunonin.
We will not condone any form of crime, not only sexual harassment. Sexual harassment is very.
Yace dan gaskiya ba za mu amince da duk wani laifi da za a aikata a cikin wannan sansani ba. Yace ba batun fyaɗe kawai ba kuma wani irin laifi ne ba za mu amince da shi ba.
We've tried to look at last camp that we went to, we've not found any data.
Yace mun nemi bayanai daga sansunonin da muka je na karshe amma ba mu samu wani rahoto akan wannan ba sai dai mun umarce su da sake kintsa kansu don sawa mana bayanai da za mu yi aiki akai amma akwai tabbacin cewa hakan na faruwa ka san idan ana hudda da kusan mutane 21,000 abubuwa da ba kan iya faruwa. An daidaita ana kokawa dai game da yadda ake karkata abinci a wasu sansunonin 'yan gudun hijira wanda makon nan ne ma dai hukumar samar da agajin gaggawa na gwamnatin tarayya ta mika wasu kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar Borno wanda ta ce an bata ajiya ne duk da cewa ba adadin kayayyakin abincin da ake tsammani bane aka ta mika. Ga ma dai abinda coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Muhammad Kanar ke cewa
masara ce wanda shugaban kasa ya ga da ake cikin rashin abinci yace a bude abin nan ma'adanan abinci na kasa a sakar abinci ba wai Borno ba har da Yobe da Adamawa da Gombe da Bauchi da Taraba.
Senator Muhammad Ali Dumide shine dan majalisar dattawa mai dake wakiltar jihar Borno a cikin wannan committee da shugaban kasa ya kafa don raba waɗannan abinci.
An ba da ma northeast trailer 300 a cikin 300 nan an ba Borno don ita tafi abin tafi safa an ba mu trailer 113 to aka ba dan kwangila dama abin da ake kenan a kawo su Maiduguri. Sai ya kasance cewa tun daga lokacin har yanzu da muke magana wato an samu trailer yau wanda muka bayar gwamnatin Borno trailer 70 da tara. Ma'ana har yanzu akwai trailer 34 kenan wanda ya kamata a kawo. Kuma wayanda suka sace wannan kayan suna hannun hukuma, kuma ana nan ana matsawa don su kawo ko kuma su maido da shi.
Sai dai har yanzu ana fuskantar wasu matsaloli na kiwon lafiya da kuma karancin ruwan sha a wasu sunoyin da muka ziyarta.
Ba ma samun ruwa da yanzu muna tara naira 20 naira 10 shine muke zuwa muke saya mai. Mu zo mu zuba jan muna tara. Jan da mu samu ruwa.
Mun suno nan kam na ku.
Ah Bakasi Mangono.
Bakasi kam.
Eh Bakasi kam.
Muna sai da har zuwa ba za ba zo sai yonda an ni wai za ba. Muna da hawan jini ba za ba mu ba jama'a.
Maganin me ne yake bayarwa nan?
Wai ba da ni na wani sunda. Ma gada.
Eh
shine mun zo.
Senator Kabiru Gaidi yana daga cikin membobin committee ayyuka na musamman na majalisar dattawan da suka ziyarci sansanonin da ke jihar Borno.
We have seen there are some little problems of water of health.
Yace mun fahimci cewa akwai wasu matsaloli da ake fuskanta musamman ma na karancin ruwan sha, kuma na san cewa mun tanadi kudade masu yawa a kasafin kudin wannan shekara. Shi ma shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Ahmed Satomi yace sai a makon nan ne aka mika wa gwamnatin jihar Borno ganin kayayyakin abinci wanda ake ta zargin cewa ta karkata su. Yace yanzu gaskiya ta yi halinta.
Sai a yau aka bata takarda officially an karbi wannan abincin.
A halin yanzu dai ana ci gaba da samun masu daura aniyar komawa garuruwan suka fito sakamakon sake kwato garuruwan su da rundunar sojan Najeriya ta yi a hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Azantawar da ta yi ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa yakin neman zaɓenta, ita karar shugaba ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ɗora wa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James Comey laifin rashin samun nasarar zaɓen shugaban ƙasa. Tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike a kan amfani da akwatin saƙonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka ya rona na yakin neman zaɓenta. Kusan dukkan ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump wajen farin jinin jama'a. To amma sai Donald Trump ɗin ya samu nasarar da ya bai wa kowa mamaki. Ƙungiyar ISIS ta 'yan ta'adda ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya a Asabar da maraice a kan wurin ibadar 'yan sufi da ke dankare da mutane a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan da ya kashe aƙalla mutane 43 da raunana kimanin mutane 100. Shedin gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron cewa akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru. Ɗaruruwan mutane suna wurin ibadan a lokacin da bom ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazarar kilomita 100 daga garin Hob da ke kan iyakar lardin Sin. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikata. A can ƙasar Afghanistan kuma wani wanda ake zaton ɗan harin ƙunar baƙin wake ne na ƙungiyar Taliban ya tarwatsa kansa cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin Amurka ke lura da shi a Bagram jiya Asabar da safe. Ya kashe Amerika guda 4 da raunana sojojin Amurka guda 16 da wani sojan ƙasar Poland. Sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gabatar na cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya kashe sojojin Amurka guda 2 da wasu 'yan kwangila Amerika guda 2 da suke aiki cikin sansanin. Kafofin yaɗa labaran Afghanistan sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin. Mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigar burtu kamar laburan da ke aiki a sansanin da ke arewa da Kabul babban birnin ƙasar.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.